أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تتمكن الله سبحانه وتعالى تيغا بركاتم ونعمدة الأحكام وندونا شين درس من أبو مشاء وكواتك اللتان يومنا رانا الخميس شاء إيغا وتنجماد الأولى هجراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدى مكة زوى مدينة دوود الأري هدو دا أربعين دا أكو ونديدي دا شاشد دا واتانا قوم شابي واتان ديسمبر ميلادية تدبو بيو دا أشرين دا إيا وندا أساتم وان چان دي قباتا ساتين چان سمجينا من سايا حديث أبي سعيد الخدري وندا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكي تيوى لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وأنا حديث ميز وحديثي نكر الشيني أتكن بابا واتو ضمك شكنش كافموانا كنا كما يندمك تدري أكراتوري ضم يقوكري كولا حديثي ليزوا بيو أكا عبندي شاي فلا لسالة ضم كرنتا. حديث من يوشيني حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكتوى رواية دقى أبو هريرة رضا الله تطبت أغريشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكتوى ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات شم بزنبك ولا باري أكا أبن ديكي واتو الله سبحانه وتعالى يكي شافي زنبي دشي كما يتقى درجة متن. أبو هريرة تسعبنا النبي صلى الله عليه وسلم سكتي بلا يا رسول الله ai ka gaya mana wannan abu wani abu ne yake Allah subhanahu wataala idan mutun yayi shi yake shahi mushi zunubai kuma yake daga darajar shi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu isbabul wudu alal makare, wato cika arwalla a lokacin kiyama, a lokacin da misali irin wannan lokaci na sanhi mutun ya zamanto yana cika arwallar shi, wanda da yawa irin wannan lokaci zaka ga mutum bai son taba ruwa, lasiya ma idan marece ya kama ko kuma zuwa da asuba zaka ga ruwa yayi sanyi sosai, mutum bai son taba ruwa sai zaman to yana shashshafawa. To ka cika ka wanke da kyau yana daga cikin abun da sababin da yake sawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare maka zanubanka, haka kuma ya zaman to ya daga darajarka. Sannan abu na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kasratul khuta ila al masajid, wato da yawan taku zuwa masallatai, ya zamanto kana yawan huta zuwa masallaci. Misali a irin wannan lokaci ko kuma ba ma wannan lokaci ba, ya zamanto kenan ko da yaushe idan zaka yi sallah ka tashi ka tafi zuwa masallaci. Haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wantizaru salat ba'da salat, wato da jiran sallah bayan sallah. Misali kai ne a masallaci an yi sallah, sai ka zamana kana jiran wata sallah, wanda in ban manta ba wani hadisi ya gabata cewa idan mutun yayi sallah ya tsaya a wajen shi ya bai gusa ba, mala'iku a wannan lokacin suna ta mushi adda, suna ta nema mushi gafara ta Allah subhanahu wataala, suna nema mushi Allah subhanahu wataala da yi mushi rahama, matakar bai yi ba hadisi a wannan wajen ko kuma bai tashi ba. Kenan kuma yana daga cikin abun sababin da yake sa Allah subhanahu wataala ya kankare maka zanubai, ya kuma sa darajarka ta dagu, shine zaman to ka yi jiran sallah bayan sallah. Misali an yi sallan magariba, kana masallaci kana jiran ayi sallar isha, wannan ita ta rike ka, kamar yadda a gaba hadisai zasu zo a cikin wannan litafin da ikon Allah. Kenan wannan hadisin yana nuna mana irin falalar sallah, dalilin ta Allah subhanahu wa ta'ala yana kankare ma mutum zunubai, haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana daga darajar mutum. Na'am, insha Allah kenan babin da zan matashi ko kuma hadisin da zan matashi a cikin wannan shine hadisin Jabir. Malam yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radiyallahu anhu jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharibat ash-shams aw ba'dama gharabat ash-shams faja'ala yasubbu kuffara Quraysh wa qala ya Rasul Allah ma kuntu usalli al-'asra hatta kadat ash-shams taghrib. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. ف فقال فقمنا إلى بطحان فتودع للصلاة وتودعنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب واتونا حديثي حديثي ني daga Jabir dan Abdullahi yarda Allah ta tabbata a gare su su dukan su sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne suke cewa yake cewa Umar dan Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yazo yaumul khandaq kenan ranar lokacin da aka yi yakin ahzab ghazwatul ahzab lokacin da ake khandaq ba'da ma gharabati shams bayan rana ta fada sai yazo yana zagin kafirai faja'ala yasubbu kuffar quraish yana zagin kafirin quraishawa saboda mi saboda sun shagartar da su kamar can hadisi da ya gabata yake cewa shagaluna an salatil wusta salatil asr mala allahu buyutahum wa quburahum minna sai wa qala yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah ma kittu usalli al asra hatta kanat al shams taghrib wa to ban abin ban samu dama in yi sallar al asr ba har sai da rana ta kusa ta fada saboda sun shagala da wannan ginin khandaq da abubuwa na yaki da ake fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yake cewa wallahi ma sallaitu wato ni ma wallahi ban sallaci ba sallar al'asr qala umar yake cewa fa qumna ila butuhan he muka tashi zuwa ga butuhan wato wani wuri ne a madina fatawadda lis-salati si suka yi arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla ta salla wa tawadda'na laha mu ma muka yi arwalla fa salla al-asr ba'da ma gharabati ash-shams si annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallati al-asr bayan rana ta fada summa salla ba'da al-maghrib sannan bayan ta yi sallati magriba wannan bayanin mu na wancan satin ya huto akan abin da ya shahi kenan akan abin da ya shafi muka ce ya ne tartibin sallah da za a yi wanda aka ce Malam Ismail zai kawo da bahasi zai kawo wa na'am kenan wannan hadisi ya zo ne malam ya kawo mana shi kamar yadda muka ce wancan hadisi na Ali ibn Abi Talib da ya huce da kuma hadisin Ibn Umar wato duka suna nuna mana yadda lokacin yakin Ahzab yadda kafirai mushrikai suka shagaltar da sa Annabi sallallahu alaihi wasallama hayya zamanto wato bu samu ba dama suna yin sallah tana kubce musu saboda abin da ya shahi wato khandaq da kuma yakin wanda ake sai shirya mushi Umar yazo yake gai ma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu bai sallaci al-asr har sai da rana ta kusa ta fada sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mushi to ni ma huban sallaci ba wannan sallah ban sallace ta ba to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama suka tashi suka tai wani waje da ake ce ma buqhan wato suka je suka koma can suka yi arwalla ga baki daya aka yi sallah bayan rana ta fada sannan kuma aka sallaci magriba sannan kuma da lokacin isha yayi aka yi sallar isha kenan shine a wancan karatu muka fadi muka ce idan ya zaman to mutun baka sallaci sallah ba wata sallah ta zo kenan abinda zaka yi shine zaka sallaci sallar da ta kubce maka tukun ka biyo da wannan wanda take baya kenan sai zaman to kai tartibin su kamar yadda malamai suka yi bayani wato kuma bayani ya riga ya gabata a wancan sajin a cikin wannan hadisi zan magani daga cikin fa'idodin da zan mu dauka shine halaccin zagin kafirai kamar yadda Umar nan ya zage su yana zagin kafirai gabaki daya amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba idan wannan yake nuna mana akwai halacci na azagi kafirai idan sun yi wani abu na cuta ma musulunci ko kuma makamancin haka sannan kuma zan magani akan irin abun da ya shahi abun yau da gobe ko wata magana yasa kai rantsuwa akan abin da kai kamar yanda na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma sallaituha ni ma na rantsi da Allah wato ban sallace ta ba ai ba sa annabi ya bayi rantsuwa kenan ba laihi mutum ana cikin magana idan wani abu ya zo kai rantsuwa akan wani abu wanda yake wato na tatawu'i ko kuma na mubah wanda dai ba a neme ka ba kai rantsuwa kenan dai shine dai wannan hadisin abin da yake karantar da mu wanda kuma bayanin shi ya riga ya gabata a wancan hadisai da suka gabata sai malam yace mana babu fadli salati al-jama'ati wa wujubiha wato malam yayi mana sabon babu kenan ya ida mana da babun mawaqit babu mawaqit wanda ya kawo mana duk lokutan sallah da lokutan idan sallah ta barka yaya ne ni zakai duka da taimakon Allah subhanahu wataala mun gani yanda malam ya kawo mana hadisai ya gurgudo wanda suke muttafaqun alaihi ko kuma bukhari da muslim suka rawaito shi kamar yanda malam ya dora a cikin sharadin wato wannan littafi kenan sai sabon babi shine yace babu fadli salati aljama'ati wa wujubiha wato babi akan falalar sallar jama'a da kuma wajibcinta tayyib malam yace babu fadli salati aljama'a wa wujubiha ya ko ya kawo fadl falala kuma sannan da wajibci malamai suka ce abin da yake abu sananne a wajen malamai idan falala ta zo to akan abu ne na istihbab ba akan abu na wajibi ba suka ce to nan an kawo falala ko kuma an kawo abu wajibi sai malamai suka cewa a nan da falala da yake yi cewa akan abin da ya shahi ladan da mutum zai samu na sallar jama'a bai ya kore cewa sallar jama'a ba wajibi bace kamar yanda zan mu zo mu gani idan aka ce abin da ya shahi aljama'a jama'a a yaren larabci tana fara da mutum nawa mutum uku a yaren larabci amma a shari'a mutum nawa mutum biyu a shari'a mutum biyu a yaren larabci mutum uku tunda salatul jama'a kai da wani idan zaku yi sallah ai jami'i ne zaku yi kamar jama'a ne kenan zan dauki hukuncin wato abin da ya shafi jama'a kenan wannan sallar jama'a shine abin da ya shafi mutum biyu zuwa abin har zuwa gaba idan muka ce kenan tunda abin da shari'a muke bayani akan shi sannan malam yace wa wujubiha da kuma wajibcin wato ita wannan sallar zan mu gani malamai sun yi sabani akan shin sallar jama'a wajibi ce ko kuma sunna ce ko kuma mustahabbi ne ko kuma ma ba wajibi bane akwai maganganu na malamai da yawa akan wannan wasu malamai sun tayi kan cewa sallar jama'a wato sharadi ne ma na ingantar sallar bi ma'ana idan baka yi ba baka zo ba kai sallah a cikin jama'a wato sallar ka bata yi ba wasu malamai sun tayi haka kenan kan sharadin ingancin sallah shine kai hudurin jama'a kauli na biyu malamai suke cewa a fardu aini wato akan kowa wajiba ce akan kowa ya zamanto kada ya zamanto kabar jama'ar nan sannan magana ta uku wasu suka ce fardu kifaya ce idan wasu suka zo sun dauke ma wasu amma wannan kauli ne wanda yake da'ifi yana da rauni wannan magana ta malamai kamar yanda hadisai za su zo a nan gaba insha Allah akan abin da ya shafi wannan sannan magana ta hudu malamai suke cewa sunna ce sunna kuma muakkada wanda daga cikin mazhabi Abu Hanifa sun tayi kan cewa sallar jama'a sunna ce sunna muakkada wanda kenan idan ya zamanto kabar sunna ba wajibi ba zai zamanto ba kada laifi amma shi ma wannan kauli ne wanda yake da rauni haka kuma malamai magana ta biyar suke cewa kawai sunna ce idan ka barta bakka da laifi haka kuma idan ka kawo ta kawai dai ka ka abu ne zaka samu falala shi ma wannan kauli dai da'ifi ne malamai suka ce kauli dai wanda yake rajihi a cikin wannan mas'ala shine kauli na biyu wanda malamai suka ce fardu ainin ce wato ai wajiba ce wujuban ainiyan wato kowa akan shi sallar jama'a wajibi ne kamar yanda hadisai da su zo mun gani akan yanda malamai suka yi istidlali akan shi kenan ya zamanto ka tafi sallar jama'a wajibi ne wannan akan ka kenan wannan an fahimta wancan maganganu da malamai suka yi duka malamai sun musu raddi akan cewa ba su da dalili akan cewa wannan daga cikin hadisan da zan mu gani a raddi akwai su da yawa a cikin wannan littafin kamar yanda zan mu karanta insha Allah muka zo waje malam he kawo mana hadisi na harko a cikin baban yake cewa ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة واتو حديثي لك عبد الله لن عمر يرد أن لا تتبطى أغريس سوبيو شيدا بابنش كنو عمر لن خطاب يكي تيوى للي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يتي صلاة الجماعة صلى الجماعة أفضل من صلاة الفرض tahi falala game da sallah wanda mutun zai yi shi kadai bi 27 daraja da daraja wanda take 27 tayyib annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar jama'a tahi falala akan sallar da mutun zai zo yayi shi kade. Malamai suka ce anan wannan radi ne akan wancan malamai wanda suka ce sharadi ne sai ka zo jama'a kai sallah a cikin jama'a tukun ya zamanto sallar ka ta inganta. Suka ce inda sharadi ne sai ka zo jama'a sallar ka ta inganta, to na Annabi sallallahu alaihi wasallama dan me yace afdalu min salatil fazi, ai bai nuna ba cewa mutum idan yayi sallah shi kadai sallar shi ba tayi ba, sai dai mine inda ce sallar shi ba tayi ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya kawo shi bane. Kina wannan malamai suka musu radi da wannan hadisi cewa kenan magana su wanda suka ce dole dole sharadi ne na inganta sallah he kaje cikin jama'a wannan magana wato an mira ta gehe. Kenan abin da yake shine muka ce qaulur rajih shine fardu ainin ce, amma idan ya zamanto mutum ga sallar jama'a nan ya tashi je yayi sallah bai je ba ya zauna a gida yayi sallah, to wannan yana da lahi a wajen Allah subhanahu wataala. Malamai sun yi sabani shin wannan kaba'ir ne ko kuma saza'ir ne, kananan zunubi ne ko kuma manyan zunubi, tana daga cikin manyan zunubai. Sheikh Saleh Al-Utsaimin yake cewa abu yayi mafi kusa dai wannan tana daga cikin manyan zunubai, sai ya cewa mun san manyan zunubai sai su ne zunuban da ya zamanto Allah subhanahu wataala ya aje wata uquba akan wanda yayi shi, a ce an aje wata uquba duk wanda yake kaza yana da babban uquba, yana da wata uquba akan kaza, to shine manyi wannan babban zunubi ne. Amma zunubin da ya zamanto ba aje ba wata uquba akan shi, wannan sune ake ce masa sagha'ir, kananan zunubai. Kina wannan mun fahimci cewa mutumin da yazo ya zamna a gida gashi nan jama'a an ta an yi sallah bai tafi ba yayi sallar shi a gida, sallar shi ingantacciya ce, amma dai yana da lahi a wajen Allah subhanahu wataala, kenan sai ya nema ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, Allah ya gafarta mishi, sannan kuma zai bar falaloli irin yanda wannan hadisin ya kawo mana. Shine Annabi sai yake cewa bi 27 daraja da daraja wato 27. Malamai sun yi sabani cewa kan daraja 27 din nan wata irin daraja ce, kan wata irin daraja ce kan wannan daraja ta 27 ta sallah ta mutum ta gida. To wasu malamai sun duk da maganganun nasu yana da yawa, amma da ikhtisar magana wadda malamai suka tayi suka bada misalin cewa misali a ce sallah mutum da zai yi a gida za a bashi, tunda mun sani alhasanatu bi ashari amsaliha, za a baka lada 10. To idan kai sallah a cikin jama'a a cikin masallaci sai an baka rubin lada 10 nawa kenan 270. To ka kalli difference, wannan yayi an bashi lada 10 kuma yana da laifi, ba a tsaya ba an baka kai sallar ka tayi kana da laifi kuma wajen Allah. Amma mutumin da yazo jama'a ya shigo masallaci aka yi sallah da shi yana da lada 270. Wannan misali kenan alhasanatu bi ashari amsaliha, kenan ka gani bambancin tazarar ba kadan bace ba, wanda in a ce abin kasuwanci ne za a yi zaka samu irin wannan ribai, ka dauka a ce wata miliyan ci nan miliyan 1 nan kuma miliyan 270, kaga ai din nisan waje ina ji malamin Muhammad sai an yi. To ka gani wannan to kenan abin da ya shafi abin da ya shafi duniya, wanda abin da ya shafi lahira kuma mutane wasu kawo a kare shi, wanda shine abin neman aljanna, wanda hadisi ke da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da a ce yake cewa maudi'na bulala misali a cikin aljanna, kaga bulala da tsawanta da kwadinta dan wannan maudi'in da zata cinye a wajen aljanna, Annabi yake cewa yafi duniya da abin da yake cikin ta falala. Wanda kuma da yawa zaka ga mutane sun bar abubuwan wannan an koma abin da ya shahi wato neman duniya da yawa. Allah da tattar da mu. Annabi yake cewa kenan bi 27 daraja da falala daraja wato 27. Akwai wata ruwaya da ta zo cewa bi 25 daraja da falala 25. To malamai suka ce ya za a yi ayi jam'in wannan ruwaya, sai a koma bangaren ilimin hadisi, ya za a yi ayi jam'in wannan ruwaya. Wasu malamai suka ce a wannan an samu nasakh wal mansukh ne, cewa bi 70 ita tazo ta nasakhi wato abin da ya shahi 50, kenan 27 ita tazo ta goge wannan 26, 25. Wasu malamai suka ce a to in ya zamanto ai ba san ba tarihin yaushe ne aka bada hadisi tunda Nasihu ibn Mansur dole ka samu labarin cewa wannan hadisin ya rigai wannan hadisin suka ce to in hadisin 25 shine shine a ƙarshe yazo 27 ta zo tukun 25 malamai da suka ba su amsa suka ce ai bai yiwa a ce falala Allah subhanahu wataala da yanda yake fala ta ragu sai dai kullun ta karu wasu kuma suka ce a sai ya zamanto ƙarin falala ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 25 din kuma yanzu ya ce 27 din duka kuma suna nan ala hasab yanda mutun yazo yayi sallar shi da khushu'i da wasu abu makamanta haka yanayi idan ka zo ka cika da khushu'in ka da nutsuwa da samun komi ka kawo shi daidai zaka samu a'ala daraja idan kuma ka zamanto kayi da riga ta nan sako-sako haka ba sosai ba sako-sako sai zamanto wato ka samu 25 kamar yadda ke da kai hadisi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo ayi sallah a masallaci wani ba zai huta ba da ladan sallar sai ɗaya cikin goma wani biyu cikin goma wani uku cikin goma wani tara cikin goma wani takwas cikin goma wani kuma ya huta da goma cikin goma kenan kaga za ku yi sahu guda da mutum a sallah amma kai shi ka hi shi lada ko ya zamanto ya hi ka lada kana yiwa kai kana sallah kana tunani kana waje bakka na sai ya maka hisaban abu kenan ka gani dole ya zamanto wannan shine malamai sun yi jami'in shi akwai maganganu diya akan jami'in wannan hadisi da kuma na falala ta 25 da 27 kenan dai ala kulli hal zan mu gani a cikin wannan hadisi ya tabbatar mana da wato wajibcin wato mashru'iyya ta sallar jama'a wato wannan in abin da ya shafi halaccin zuwa masallaci kuma da wanda ya je masallaci wato yana da lada ya samu lada fiye da mutumin da yake gida yayin sallar shi kuma yake nuna mana cewa wanda ya salla a gida wato sallar shi ingantacciya ce amma dai sai dai wancan ya hin shi lada ana bada labarin cikin magabata wani sallar jama'a ta bar shi sallar isha ce da ya zo gida sai da ya sallar isha so 27 yayi ya sake yadda yayi barci ya tashi yayi mawliki a cikin barci yake eh wani isko shi yake ce mishi to kai ka zo kai sallar isha iso 27 saboda wannan hadisi wai bai ma'ana kenan yayi tai shi ijtihad yayi da traffic kenan to yayi tai yake cewa to naji yanzu kai ina ka bar wannan tattakun da zakka je masallaci kaga ya baraka ina ka bar sahun farko ya baraka ina ka ban takbiratul ihram wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutane sun san abin da yake cikin sahun farko da takbiratul ihram da in qur'a ma za a yi wajen shiga tukun da ya ani saboda irin ladan ya zazzano mushi irin ladodin tawwa masallaci ya gani kawai dai idai da istighfari abubuwa sun bar shi wanda sallar jama'a tana da falala sosai wadda da yawa sosai kenan wannan hadisi malam ya kawo shi ne kamar yadda muka ce gwada mana da kuma abin da ya sahi falalar wannan sai malam ya ce alhadis na gaba yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajul fi jama'ati تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا تودع فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في الصلاه من تزر الصلاه واتو wannan hadisi dai akwai bangaren shi wanda muka karanta wannan muka har muka jami'in su kenan akan abin da ya shafi falalata 25 da kuma 27 Abi Hurairah ya rawaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar da mutun zai yi a cikin jama'a wato tana lulumkuwa da sallar da zaka yi a gida a gidanka ko kuma a kasuwarka a tasuwarka ko a shagonka ko a kasuwa duk inda kake bi 25 da'ifa da limki 27 kenan wannan mun gani shi tace ruwaya ta 25 wa zalika abin da yake shine haka annahu cewa ne shi idza tawadda'a kuna ji ko idan yayi arwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata wannan arwallar tashi summa kharaja ila almasjid sannan ya huta zuwa ga masallaci la yukhrijuhu illa salat babu abin da ya hudda shi daga gidan sai wannan sallah tahiyya masallacin da zai annabi yake cewa lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja da dai ba zai yi ba wani taki taki face sai Allah subhanahu wataala ya daga darajar shi haka kuma wa hutta anhu khati'a sai kuma an kankare mishi wata wani kuskure da ya wani lahin shi wani zunubin shi fa idza salla idan ya shigo masallacin kuma yayi salla lam tazal al mala'ikatu tusalli alayhi mala'iku ba za su gushe ba wato suna yi miki salati suna cewa ma dama fi musallahu wato matukar yana na a wurin da yayi salla suna cewa allahumma salli alayhi ya allah kai miki salati allahumma ighfir lahu ya allah ka gafarta miki allahumma arhamhu ya allah ka ji kan shi wala yazalu fi salati man tazara as-sala sannan kuma ba zai gushe ba yana cikin salla yana cikin samun ladan sallah da daya ya tsamna a masallacin yana jiran wata sallah kai ne ka zo malamai suka ce hatta da karatu da yake ake yi a cikin masallaci in bayan sallah irin tsakanin magariba da isha yana shiga suka ce wannan ma kamar kana cikin ladan sallah kenan wannan shine tarjuma hadisin annabi yake cewa salatul rajul fi jama'ati tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 daraja sallan mutun da zai yi a cikin jama'a rajul nan ya kawo ya ce mana rajul kenan mace ta fita mace batta ciki saboda ita mi mafi yawa sallata a gida aka sani yadda zan mu zo mu gani hadisin da yake la tamna'u ima'allahi masajidallah kada ku hana bayan Allah mata wato masallatayya na Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan ya kara cewa wa buyutuhunna khairul lahun su yi sallar su a gida shine yafi alkhairi kenan wannan anan da yake salatul rajuli wato mace ta huta shine yake cewa fil jama'ati a cikin jama'a tudha'af tana lillimka ana lillimka mishi akan sallar da zai yi fi baitihi a gidan shi wa fi suqihi da ko kuma a wajen kasuwancin shi a gidanka ne ka tsaya ka bar sallar jama'a zaka yi ko kuma a shagonka ne kana shago an yi kiran sallah baka rihe ba saboda kasuwanci ya kai ka zamna kai sallah to wannan duk yana shiga ciki kenan baka samu ba wannan ladan shine annabi yake cewa bi 25 daraja da kuma da daraja wato 25 wa zalika abinda yake shine annahu cewa dai shi wannan wanda zai yi sallar idza tawadda wanda zai zo yayi sallar cikin jama'a kenan idan yayi arwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata arwallai sai ka tsabtace arwallaka babu lam'a ka kyautata yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kai da dan haka ya kamata ya zamanto ka koyi arwalla da wuri dan ka shiga cikin wannan ladan in ka zamanto baka kyautata arwalla ba kenan ka kayar da sharadi kayar da sharadi da zaka shiga samu wannan ladan na tattaki da kuma har zuwa ƙarshe idan shine yace zamanto ya kyautata arwallar shi sannan kuma summa kharaja ila almasjid fa ahsana alwudu'a summa kharaja ila almasjid sannan ya huta zuwa ga masallacin la yukhrijuhu illa salat babu abin da ya hudo da shi sai wannan sallah wato ya zamanto daga gida an kiran sallah kau ka tashi sallah ce ta hudo ka da niyya kyakkyawa da ikhlasi zakka ta yi masallaci daga gidanka ba saboda ka saye da sayarwa ba saboda ka sai ka samu wata riba ba saboda wata riya ba kau abin da ya hudo ka wannan sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yakhthu khutwatan da dai ba zai wani taki face Allah subhanahu wa ta'ala illa rufi'at lahu biha daraja Allah subhanahu wa ta'ala sai ya daga darajar shi sannan wa khutta anhu biha khati'a sannan kuma da wani takin kamar yadda a wani hadisi mun karanta cewa taki daya misali na dama za a rubuta maka lada ya daga darajar ka na hagun kuma akan kare maka zunubi kenan kana takawa ana rubuta maka lada ana daga darajar ka can kuma kana takawa ana kankare maka zunubi shine yace illa rufi'at lahu biha daraja wa khutta anhu biha khati'a idan yayi sallah kuma fa idza salla idan yayi salle lam tazalul malaika lam tazalil malaikatu tusalli alayhi malaiku ba za su gushe ba wato awu suna yi mishi salati ya ne ne salatin malaiku malaiku za su dinga ambatan ka suna yabanka a can mala'il a'la shine za su dinga yabanka suna ambatan ka a can sama kuma suna ƙara bancin wannan zasu ƙara ma da neman gafara suka ce Allahumma ghafirul yace fa idza salla lam tazalil malaikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu matakar yana nan a wurin da yayi salla to malamai suka ce a wurin da kai salla nan nan inda ka zamna baka gusa ba ko kuma ina ko kuma cikin masallacin gaba ke da wasu malamai suka ce a nan dai inda kai salla ka zamna anan ka ci gaba da lazuminka da istighfarinka da wasu abubuwan wasu malamai suka ce a in dai kana cikin masallacin saboda la'alla zakka tashi kai dan gusa kai nafila kai nafila amma in kana cikin masallacin to ba za su gushe ba malaiku suna cewa Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ya Allah sai Allah ka gafarta mishi Allah subhanahu wa ta'ala ka ji kanshi sai ta cewa Allah gafarta maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanka wanda malaiku ne suke ma wannan adda su kuma la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun idan za su ringa yi maka wato wannan adda sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wala yazalu ahadukum fi salati man tazara as-sala wato da ɗaya kuma mutum ɗayan ku ba zai gushe ba a cikin sallah matukar ya zamna bayan sallah nan yana jiran wata sallah wato idan kana cikin masallaci ka zamna kana jiran sallah ne kawai ayi sallar isha ko kuma ayi sallar la'asar ko kuma ayi sallar azhar kana jira to wannan ma kai ma a zaman cikin kana sallah ne kana samun ladan kana sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yazalu ahadukum fi salati dayan ku ba zai gushe ba a cikin sallah man tazara sallah matukar wannan sallah ita ce kenan yake jira wato ayi ta tukun ya tashi ya tafi kenan wannan hadisi malam ya kawo shi kenan dan ya ƙara nuna mana abin da ya shahi irin falalar sallah da kuma wato wajibcin wato mutum ya tafi zuwa ga masallaci yayi sallah saboda ya samu wannan falalai daga cikin fa'idodin da zan mu dauka a cikin wannan hadisin kamar yanda muka yi bayani na farko cewa ana lullum kama mutum daraja sallar shi idan yayi a cikin jama'a shine su daraja wato 27 a wannan ruwaya ya kawo 25 sannan kuma wannan ya takaita da suwa da maza saboda ya ce a wannan ruwaya salatu rajuli fil jama'a kenan tunda ya ambata rajul kenan mace ta kuta sannan tunda saboda can hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa biyutihunna khairul lahunna su yi sallah a gidajensu shine yayi sallah su zo masallaci wanda can annabi a masallacin shi ne ma wanda a masallacin annabi kai sallah ka san limki ne to amma yake cewa mata su yi sallah a gidajensu shi yafi musu alkhairi shi yayi musu lada a gidan mata yi sallah misali in a hilin gida ne tayi a baranda yahi tayi a hilin gida tayi a kuriya yahi tayi a baranda a kuriyar ma malamai suka ce ta kebe can inda ta hudda take yin sallata saboda ana so mutum a gidan shi ma ya zamanto ka ware wani waje nan ne musallarka wurin da kake yin sallah saboda wurare da kake sallah idan ka mutu kana aikin kirki suna kuka akan abin da kake yi na alkhairi dalili shine aya Allah subhanahu wataala da yake cewa akan mutanen fir'auna yake cewa fama bakat alaihim as-sama wato lokacin da aka wan halaka su ai sammai ba su ba kuka akan rashin su malamai suka ce kenan idan bawa na kirki yayina ibada a wuri to lokacin da ya zamanto bakkanin wannan wurin yana kuka saboda ba zaka zo ka ringa ibada ba a wajen shi wanda ya faru kararama wannan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama yana huduba akan abin iccen kuturturin icce da sahabbai suka kera ma annabi munbari annabi da ya koma munbarin yana huduba sahabbai suka ji icce yana kuka yana kuka saboda annabi ya bar hawan shi yana ibada to idan kana yin ibada a wurin wannan ma yana jin dadin ibada da kake sannan kuma idan ka rasu zai kuka akan rishin ka ba irin kuka wancan ba kuma wanda aka hana ba
na'am
wanda na bayyana me yake ce wanci ne dai rishi zuciya tana bakin ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ayyaye hawaye akan rasuwa da aka yi mishi kina cikin wannan hadisin akwai falalar wannan sannan kuma za ta kaita da maza wanda mata su yi sallar sa a gida shine yafi musu alkhairi sannan kuma haka ya zamanto a cikin wannan hadisin akwai abin da ya shahi wato irin kyakkyawan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da al'umma muna gani da yace sallan mutum a cikin jama'a tana lumkuwa akan sallar shi da zai yi a gida ko kuma a shagon shi sai baka bayanin abubuwan da falalar da take da shine yace wazalika annahu idza tawadda fa ahsana alwudu'a har zuwa karshe haka kuma muke ganin kenan limke-limken zahirin hadisin nan yake nuna mana irin ladan da mutum yake samu wato akan abin da ya shahi sallar shi ta jama'a sai hadisi na gaba malam yake cewa wa anhu anwa kenan na'am ana Abi Huraira وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وتللي ما في يوم صلى أكم منافقي صلى العشاء وصلى الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا wato da sun san abin da ke cikin su cikin wannan sallar ta isha da sallar al-fajr da sun zo musu koda da rarrahe ne walaqad hamamtu annabi yake cewa hakika nayi niyya an amura bis salati in yi umarni da ayi sallah ata da sallah kenan wani yaje shi yayi sallah fa tuqamu ata da ta ayi summa amura rajulan falyusalli bin nas sannan umurci wani mutum ya yi ma mutane sallah summa antaliqu ma'iyya bi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salat sannan in tashi in tahi tare da ni akwai wasu jama'a mazaje a tare da su akwai kan itatuwa huzam malamai suka ce huzam shi jam'i ne na al-huzam itatuwa idan aka gaggama su haka aka dirme kan su ayana cokar wuta to asa a ci balbal asa mazaje su dauki wannan wuta su dauka yaje ya iske mutanen da bisu halarta sallar isha da sallar alfajr fa afrika alaihim buyutahum annabi yake cewa in kokko na gidajen nasu wannan hadisi malam ya kawo mana shi a cikin wannan babe yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa asqalu salatin alal munafiqi wanda mafi yaunin sallah akan munafukai su wane ne munafukai munafuki shine wanda yake bayyana musulunci yake boyar da kafirci wanda mafi yawa wannan sallolin malamai suka ce saboda mi saboda shi munafuki abin da yake yi yana so ne a gani kaga da rana ake azhar akwai haske ake la'asar akwai haske ake magriba kinan wannan wajen duk akwai mutane za su gani ai wani ana sallah da shi wannan to amma sallar isha wa kenan kaga duk rana ta fada babu hutulu surtu zamanin can babu hutulu babu midene ba san ba wani yazo ko kuma wani bai zo ba haka sallar asuba ba san ba wani yazo wani bai zo ba to shine annabi yake cewa mafi yaunin sallah kan munafukai ita ce sallar wato asuba da sallar isha sannan munafiq an ciro shi daga annafiqa malamai suka ce shine kureni kofa ta kureni kofa kureni kofa biyu kureni yanda yake yi malamai suka ce in ya tona yayi ramin shi yayi gidan shi a kasa sai je wata kofa daga can amma bai tullota ko ta kwana yake yi yayi wata kofa can wata ga kofar shi ta shiga amma can akwai wata kofa bai ida ba huddota misali a samu ka dan wanda kawai in ya buga ta wuta yanda in kuka koro shi kenan daga ya bai ga can ya wuta to kenan kaga kowa bai gare to shi ma a musulunci kenan shine munawiki mai bayyana musulunci ya buyi kafirci wanda zaka gani sura ta kankanin suke da kai ta munafikai da ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul da ayoyi da yawa ayoyi farkon bakara in ka duba aya nawa aya wajen 10 Allah yake korawa akan abin da ya shahi halin munafikai Allah subhanahu wataala ya kare mu annabi yake cewa mafi yaunin sallah akan munafikai ita ce sallar isha'i da sallar alfajr da sun san law ya'lamuna ma fihima da sun san abin da suke cikin wannan salloli kenan da munafikai sun san abin da ke cikin sallar isha'i da sallar asuba na lada da kuma na ukuwa da sun zo walau habwa da ko sun zo koda da rarrahe ne rarrahe shine da yayi rarrahe wanda an san shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala qad hamamtu haqiqa nayi yunkurin wato in yi umarni yake cewa an amura bis salati fatuqam yayi umarni a tada sallah a cikin jama'a ga sunan a tada sallah sannan yayi umarnin wani ya ja mutane su yi sallah shi kuma ya dauki wasu majaje annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tare da su akwai kan itatuwa na wuta suje dukkan gidajen nan na munafukai wanda basu to ba sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace su kona su wanda a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in ba dan ba a cikin gidaje ba akwai abin da ya shafi mata da yara da yayi umarnin cewa a tada sallah sannan kuma ya zaman to ya dauki wuta da mazaje a taya kona gidajen wannan wanda basu tawa wato sallah yana a gurguje cikin wannan hadisin muke gani yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana abin da ya shahi mafi yaunin sallah akan munafikai ita ce sallar asuba da sallar alfajr wato sai ya zamanto tana musu yauni wanda ibada zaka gani idan Allah subhanahu wataala ya yassara ma kai mutum mummuni ne zaka ga tana ma sauki zaka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune zai ringa cewa bilal arihna biha ya bilal ka sanyi yadda mu wato mu tashi mu yi sallah wanda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum at-tayyibu wan-nisa waju'ilat qurratu ayni fi as-salah wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an sanya mini wasu abubuwa a cikin duniya wanda nake so shine at-tayyib wato turare da kuma an-nisa da mata sannan kuma an sa qurratu ayni wato abinda yake faranta mishi ido shi tace a cikin sallah ya zamanto sallah ita take shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ita ce qurratu ayni abinda zai sa mishi sanyi ido misali kace qurratu menene qurratu ayni kenan wannan yana nuna irin yanda sallah take da falala irin yanda sallah idan hatta da kai karan kanka wutar in zaka yi kana in imanin ka ya hau saboda mun sani aqida ta ahli sunna wal jamaa imani yana karuwa yana raguwa zaka jirar da imanin ka ya karu zaka ji sallah sakake baka jin wata kasala ko daya komi baka ji ka tashi kai sallah in aka zo kiyamul layl misali da ake yi cikin ramadan sahun farko kake 12 nan aka yi ka gani 13 afwan ko kuma ayi 11 ka gani kamar a ci gaba sai ka ji kamar da ma a haramun makka kake ana 33 sai ka ji duka ana yi ko kuma in kai ka kiyin wujiri ka tashi ka kai gida ka wannan saboda ita kamar yanda muka ga hadisi cikin 40 hadisi cewa shi addinin musulunci sauki gare shi ga wanda Allah subhanahu wataala ya yassara shi ayyukan addini sauki gare shi amma ga mutumin da Allah ya yassara mishi yane ne Allah zai yassara maka ya zamanto kana ibada zaka gani ta zama jikinka yau da gobe zaka ga ta zama jikinka baka jin wahala amma daman da ka sala kake daman baka yin ta akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam dole ta sa wato baka wannan yinta saboda ita sallah mun sani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hani akan alfasha da kuma dukkan wani mummunan aiki in kaga sa kana yin sallah wanda mun gayya anan cewa akan falalar sallah da muke ambata kisa da muka ce wani wata zo wani yazo ya nemi wata su yi alfasha yake ce mishi a yanzu abinda za ta yi zai shine je masallaci kai sahu ya bar shi kai takbiratul ihram ta bar shi yayi kwana 40 in yaso yazo ta yarda yayi kwana 40 din idan sha ta shiga sallar ta yi active ta shiga jikin shi da yayi kwana 40 din he ta zo ta dawo mishi ya ne ina yayi tsere kaga imani ya shiga cikin zuciyar shi wanda idan kai kwana 40 hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya salla kwana 40 takbira batta wuce shi to ai mishi bara'a guda biyu bara'a daga munawuci da bara'a daga shiga wuta ko daga shiga wuta na'am wannan bara'a guda biyu wanda hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan bara'a zama mutum ka rike yanzu kai daga yau ka jarraba ka sa a kanka daga yau cewa sallah a cikin jami'i da ni za ka barta kwana 40 dan ka samu wannan bara'a kai da munahuci sai dai in daga baya ka sake dawowa in kuma da mun baka ciki Allah kare mu ga baki dai mun boha dan kowa yana ciki Allah kare mu kenan zakka za a ma bara'a kuma wancan kuma kai kanka zakka ji da jiya da yau da kwana 40 in wancan da na yau na yanzu ba dai bane ba kenan a jarraba an yi alƙawari insha Allah tayyib daga cikin fa'idodin wannan hadisi kenan mun gani abin da ya shafi kenan sallah tana ƙara ma mutum wato imani sannan kuma idan ka ji yaunin sallah to ka ringa fara ta kuma kanka wato akan wato zuciyarka da kuma kada ya zama to kana da wani hali daga cikin halin munafukai sannan kuma zan mu gani cewa ashe abin da yasa su munafukai bisu zawwa sallar jami'i ta isha'i da ta kuma asuba shine saboda daman aikin da suke yi dan su gwada ne dan su gani ne ana idan su nuna ma mutane ne suna yi shi yasa kenan sai su bari sai sallolin da ake gani sai su zo wanda kuma ba a gani wato sai su zauna na'am malam yace hadisi na gaba an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga Abdullah ibn Umar yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sta'zanat ahadukum imra'atuhu ila almasjid fala yamna'aha idan dayan ku wato matar shi ta tambaye shi zata tayi masallaci kada ya hana ta qala fa qala bilal bin abdullah sai bilal dan abdullah yake cewa wallahi lanamna'ahunna bilal yake cewa wallahi zan mu hana su qala yace fa aqbala alaihi abdullah shi ya manta baban nan shi abdullah dan umar zan mu dawo kan shi sai abdullah dan umar ya gabato da shi fa sabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mislahu qatl sai zage shi wani zagi mummuna yake cewa bai taba jin ba ya mushi wani zagi irin kwatankwacin wannan fa qala yake cewa ukhbiruka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la lamna'unnahunna yake cewa ina ba kalabari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan matar ɗayan ku ta tambaye shi zuwa masallaci kada ya hana ta kace kai wallahi yakun hana ta sai yake ce mishi wallahi bai kawo shi bane ba a wannan lafazi wa fi lafazi a wannan lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana bayin Allah wato mata zuwa masallatayen Allah subhanahu wataala na'am a cikin wannan hadisin zan mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sta'zanat ahadukum imra'atuhu wato idan ɗayan ku matar shi ta tambaye shi ila almasjid zuwa masallaci fala yamna'aha kada ya hana ta idan matan mutum ta tambaye shi tana so ta tayi masallaci tayi sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka hana ta ka barta ta kaje wanda wannan a farko zan mu gani irin tambaya mace asalin mace a gida take dole hutar ta yi ta tambayi mijinta ko kuma ta tambayi wanda yake waliyin ta a wuri haba haka ba karara irin yanda dai Allahu musta'an zaka gani a wurare irin wuraren mu zaka gani mace wasu gidajen kawai haka idan yanda take so ta huta ta fito kofa ta fito titi ka gani kai ka rasa ma ta ba mata arme ba ko kuma wani abu makamancin haka wanda mata asalin su a gida su aka san su idan zat ta huta ko nan da kofa he ta tambaye mijinta ko kuma ta tambaye waliyinta annabi yake cewa idan ɗayan ku ta tambaye idan mata ɗayan ku ta tambaye shi ta tafi masallaci annabi yake cewa to kada ya hana ta to Abdullahi dan Umar yake bada labarin wanda Abdullahi dan Umar kuma mun sani akan sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama akan koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dai irin yanda akashi tsohuwa akan turminta ake ta ko akan daudawarta akan daudawarta yanda yake koyi da annabi wanda ana bada tarihi shi kissar shi cewa in annabi sallallahu alaihi wa sallama zai tai makka wata ran ya taba tsaya wani waje ya sabka he zaman to ibnu umar kullun in zai makka yayi stop a can ya tsaya kullun ya tsaya a can annabi zai huce wata ran sai akai gazare a wani ice ya gewo he duka haka ya huce ibnu umar kullun ya biyo wajen he duka shi ma ya huce saboda yanda yake koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace to ina yake ce ma yake bada labarin hadisin sai dan shi bilal bin abdullahi yake cewa kai wallahi mu hana su zame yake cewa ina baka labari he mushi wani zagi zagin da bai taba yi ba ba wani irin shi zagi ne ya mushi wanda zagi bai taba yi ba irin shi bai taba ma ba wani irin shi ya zage shi yake cewa yanzu ina baka labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato kada idan ɗayan ku matar shi ta tambaye shi ta yi mata ta yi masallaci ya kada ya hana ta ka ce wai ku wallahi kun hana ta a wata ruwaya cikin sahih muslim yake cewa wallahi la ukallimuka abadan ce wallahi ban na ƙara ma magana ruwaya take cewa abdullahi dan umar har sai da ya mutu bai ma wannan dan nashi magana kalli irin ruku da sunna wanda haka ake so mutum musulmi idan abu ne an ce qala allah qala rasulullah ko ka kama duk wanda ya zamanto yayi mukhalafa to nan ne zakata da wijiyoyin wuya nan ne za a ta da jijiyoyin wuya wanda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan aka taka alhurma Allah subhanahu wataala zaka gani anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai bata rai kinan kai ma mutum musulmi inda aka taka alhurma Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam dole ka hana ka bata rai ya zamanto ko da surtuma in abin kasa da kai yake kinan ka dauki babban mataki akan wannan wanda nan matakin da ya dauka cewa wallahi la ukallimuka abada tai wallahi ban na ƙara maka ba magana aka ce hasida abdullahi dan umar ya mutu bai ma wannan din nashi magana saboda yayi mu'arada neman mu'arada da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lafazi yake cewa la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku hana bayin allah mata wato su tai masallatayen allah kenan a cikin wannan hadisin zan magani halaccin mace ta tambayi mijinta ta tai masallaci sannan kuma zuwa sallah bai takaita ba da sallah idan za a yi karatu a masallacin shi ma ba laifin malamai suka ce tana iya ta tambaya ta zo ta yi sallar ta tsaya sai saurari karatu haka kuma amma dai akwai sharadi menene sharadin kamar yadda wancan hadisi ya gabata cewa idan ɗaya ku za ta tai masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala tamassafiba kada ta sha fatarai idan za ta huta wannan ba masallaci kadai ba ma mace haramun ne idan za ta huta daga gida ta sha fatarai akwai wanda suke cewa a wai ɗan mata wai ita ba lai in dai mace ta balaga haramun ne ta sanya turare haramun ne ta sanya turare ta huto in ta sanya a gidanta ne ta tsaya kinnan amma ta huto ta sanya turaren wannan haramun ne babu wani nasi da ya halatta musu cewa su sanya turare su huto nan masallaci ne za su zo annabi yake cewa kada su sanya turare wanda a masallaci zawwa masallaci Allah yake cewa fuzuzi na takum inda kulli masjid masjidil haram inda kulli masjid ku dauki adan ku idan za ku tai masallaci amma mata aka ce kada su sanya turare malamai suka ce bancin turare ma haka kada su sa kaya wanda suke zina masu kyau misali zaki zo masallaci ba zaki ba ado ki wannan ki taho masallaci wanda ko da ke dama in za su yi ado da wani miye an sani ina za su wajen biki ne da wani miye kamar yadda yara za ka gani in uwayen sun fara kwalliya za ka gani yaro yana kuka da shi za a kayan ma ya san wuta zai yi haramun ne mace ta sanya turare ta huta ko ta yi ado ta huta jikin mace duka al'aura ne banda fuska mace tana iya huta ba tare da ta sa katuwa ba idan ba ta yi ba ado amma idan ta yi ado a fuskarta wajibi ne ta riye fuskarta saboda wannan adan waye kadai zai zama shi ne mijinta wannan adan da zai ta yi shi mijinta kadai ya halatta ta gani ya gani idan ta yi ado ta huta wannan tana cikin haramci sannan kuma zai ta samu zunubi sannan kuma idan kai matarka ka sani sare gashi nan ta yi ado ta sanya turare ta yi menene ta huta idan ta zo huciya ta ji fitinan da zai ta faru
wasu su ji kamshin turarenta, kai kana da laihin, laihin ta kabarta ta fita da turare, laihin ka cutar da al'umma, laihin ka sanya fitina a gari, laihin da aka kai sai Allah kadai ya sani. Kenan wannan dole mutum ya kula, duk wanda yake da wata a kasan shi ya zamanto dole ya zamanto ka kula kan wannan bangara. Idan za su zo masallaci kenan kada su sanya turare, kada su sanya kaya masu kyau, abu na biyu. Sannan abu na uku malamai suka ce kada ya zamanto tarin gabin titi, tsakan titi, wanda sunna abinda ta karantar mace idan za ta fita ta zamanto tana bin gehen titi, karshen titi, wanda sabanin yanzu a yanzu in zai ta bangashe ka wallahi wata ta wuce, ko a kaba ta kaba, ko aka ko kuma ta zo irin kai baka gani ba ma misali za a yi kurwa zaman kawai irin masu wanda ta ce ba ta gusa ba, yadda kai ka gusa kai kuma maka sani ba haka buge ta ko kuma na haka. Yan ka gani wanda wannan hadisin Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa a zamanin su Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa wallahi da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye idan da zai ga mata suna wani huta haka da sai ya hana su zuwa masallaci a zamanin sahabban suna raye. To ma ba luka da wannan zamani, wannan zamani shi yasa wanda in ka gani wasu zaka gani su in ka gani mace ta huta da Allah za ta je ziyara wajen ɗan gidansu ko kuma za ta je makaranta in tana zuwa ko kuma wani abu makamancin haka saboda fitina, saboda fitina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi yake cewa mafi fitinar da yake tsoron ma al'umma shi wadda ta yi fitinar dajjal, ma taraktu fitnatan adarra ala rijal an nisa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai bar wata fitina a bayan shi wadda ta tarin mai mafi cutarwa akan maza kamar mata, wanda gashi nan kuma waƙi yana nunawa. Allah subhanahu wataala ya kare kenan. Dai ala kulli hal mace idan za ta huta za ta tambayi izini, idan an ba ta izini sannan kuma kada ta sanya turare, haka kada ta yi ado ta ce za ta huta, saboda wata nan idan baki sanya turaren ba ma za ta yi ado da Allah da wasu sarƙoƙi ko kuma da ɗan talan an zo wuciya in wani kwash 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 duka hankalin ku sai ya koma kanta. Kamar can Allah yake cewa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, kenan wannan can ai irin sarka ne da wani bidene suke sawa a kafa su ko, to wannan ai ya dauki kiyasin shi da dan talon da suke sawa din da kara shi ma zai kai tsaye baka sani ba, wata kana zamne ta zo wuciya baka ganta baka sani ba, la Allah turaren da ta sa shi zai fitine ka. To ka gani saboda duka a kare musulunci ya kare fitinar wannan, shi yasa duka yayi hani akan wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. Inan a gurguje dai wannan hadisin yana karantar da mu, muka ce abinda ya shahi mata ana iya barin su wato idan sun tambaya, wanda wancan satin mun ba da kisa Umar ya da Allah ta tabbata a gare shi, wanda matar shi ta san sare bai so batta bai so ya barta ta huta, amma dake ya san hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a hana su in sun tambaya, ta tambaye shi wato ya tayi masallaci yayi huska yace ta tayi, da aka dawo daga asuba sai gaugaya huto daga masallaci, da ya huto daga masallaci ya tsinkaye ta kawai ya bi bayan ta sai da ta sha kwana ya bi ta da gudu da kyalle ta sha mata shi ce da ta koma dai washe gari da asuba yana jiran ta, ya tashi yana shira ci yau buki zuwa masallaci ta ci kai Madina ta lalace yanzu maza kun mata suke, to shi kuma shine ya mata wadubara ya ta wasa. Fata abinda muka yi dai Allah ba mu lada kuskure, Allah gafarta mana ya shafe shi daga zukatanmu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.